ga ganga me gado kan ganga
are re re re
ta dan zan wai do kai ta ga
are re re re
number 1
are zan ko are re 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 are re
duk a cikin su banda tsara kuje kuce su kai ni kara apo sai ne surutu amma saka ko barwa be ayyace a cikin su banda tsara kuje kuce su kai ni kara apo sai ne surutu amma saka ko barwa be wani bata wani
tara
tara musuma wasani
tara tara
tara wani bata wani
tara tara
musuma wasani
tara
Da raba na ya hore Sun gwada magani Ba fada garan ba ku gane Sai in tai tsanani Kana nake sakawa ba naro Yauta yana inda raro Abinda na shuka na ke roro Fatan su mu kare kororo Baki danginsu allo Bago ya canja lolo Ruwa yana da baiwarsa Mai ce ma karai na kolo Na ce a cikinsu ban nasara Ku ce rara idai na cara Aku kace ka surutu mutuwan mu muke ta ci da mara wane bata wane
tara tara tara
na suma wasani
tara tara
kama da wane bata wane
tara tara
na suma wasani
zan tara tara
kuma yana da lokaci ku jira hakuri kai tafiya ka kai kusuri nan bata maka kai hakuri da wuri kusuri ai zafi kai hakuri Malam babu wani kankan ba menene idan mu be gani ba an saba muna girbe abin da muka shuka alhamdulillahi gonar mu tai tsaba fiye da shekara 20 sai zango muna buga yan adawa kamar tango karamin su kuma babban su wasu ma na kira na da karamin zango malam kaga kai harkanka ya zaka sana mujiya kan namu ko shi ga daloli sun sauka bana a garin nan dole za a sha damu
wane bata wane
tara tara
Nasuma wasani
tara tara
kama da wane bata wane
tara tara
nasuma wasani
tara tara
are re 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 are re re re
oji
are re 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 are re re re
zanga ba
are re 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 are re 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 are re re re